الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين يقوانا ما سؤال بركة خطبر متيو إن شاء الله تعالى زامو تتوناني قمدا وكنته كنت ليا da wasu daga cikin ranar da allazai suke fara zaman mina ranar da ake fara jifa guda uku jamarorin nan guda uku ake fara jifan su to wannan ita ba ɗaya ce daga cikin rana da take mafiya muhimmanci mafiya girma a wajen Allah madaukakin sarki a cikin ranakun duniya yan uwa mu sani cewa wannan rana ta gobe da muke tingara gadan gadan rana ce da Allah madaukakin sarki ya ajiye mana ita domin tunawa da Khalilur Rahman Annabi Ibrahim alaihi salam domin mu tuno da irin abinda Annabi Ibrahim alaihi salam yayi na buga mana misali mafi girma na buga misali wanda al'ummomin da suka zo bayan sa ya kamata su tashi su koyi da shi wajen jaddada tauhidi Annabi Ibrahim alaihi salam shine ya tsaya tinkar mutanen zamanin sa gaba daya shi kadai yace babu abin mutawa da gaskiya sai Allah yace gumaka ba abin bautatawa bane yayi karfin halin shiga dakin bautar su ya dauki gatari ya sassare gumakan da suke bautawa gaba daya bai bar koda guda daya ba sai babban su wannan ɗaya daga cikin ayyukan da Annabi Ibrahim yayi wanda ya kamata barin kakin tunawa da shi kenan Annabi Ibrahim alaihi salam ya tsaya a gaban masu bautar gumaka da masu bautar rana da wanda yake ikrarin shi Allah ne Namrud duka gaba daya ya lakuta hancin sai ya ce baku isa ba Allah madaukakin sarki shi kadai ne abin bautatawa salawatullahi wa salamuhu alayhi yan uwana masu albarka Annabi Ibrahim alayhi salam ya barranta daga dukkanin bautar gunki da shi kansa gunkin hatta mahaifinsa da ya haife shi Annabi Ibrahim alayhi salam da ya duba yaga sun sha bamban a wajen addini Annabi Ibrahim ya rinkai masa da'awa ta hanyar lallami da biyayya yana gaya masa maganganu masu daɗi masu taushi amma babansa yana gaya masa mugayen maganganu yana cewa zan jefe ka la in lam tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya idan baka barni ba baka daina kira na zuwa ga wannan abin ba zan jefe ka ka kaurace min tsawon lokaci bana san ganin ka amma duk da haka Annabi Ibrahim cewa yake qala salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana habibi hafiya Annabi Ibrahim alayhi salam bai daina kiran mahaifinsa ba sai da ya rasu bai daina kiran mahaifinsa ba sai da ya rasu Annabi Ibrahim alaihi salam ya zauna tsawon lokaci da shi da matarsa Allah madaukakin sarki bai ba su haihuwa ba har sai da ya daga hannu ya roki Allah madaukakin sarki yace rabbi habli minas salihina ya ubangiji ka bani da daga cikin nagartattun yaya ka bani ya daga cikin nagartacci daga cikin nagartattu Allah madaukakin sarki yayi masa baiwa ya bashi da Annabi Isma'il alaihi salam lokacin da Annabi Isma'il ya girma ya zama saurayi ya isa fara ayyuka wanda lokacin Annabi Ibrahim alaihi salam ya kamata a ce ya fara cin gajiyarsa ya fara cin moriyarsa sai Allah madaukakin sarki nuna masa a cikin mafarki cewa ya yanka dan sa Annabi Isma'il lokacin da yake neman da Allah madaukakin sarki ya bashi lokacin da dan ya girma ya kamata a fara cin moriyarsa a wannan lokaci sai kuma Allah madaukakin sarki ya jefo ta jarrabawa ta biyu Allah madaukakin sarki ya ce ka je ka kama wannan dan naka da kake so kake kauna ka kwantar da shi ka yanka shi saboda haka Annabi Ibrahim alaihi salam bai kasa a guyuwa ba ya kirawo dan sa Annabi Isma'il yace ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma za tara yace ya kai dana hakika an nuna min a cikin mafarki naga ina yanka ka yan uwana masu albarka mafarkin annabawa kuma gaskiya ne ba irin mafarki na ne ko naka ba yace fanzur duba ka gani ya kai dana ma za tara me kake gani dan sa shi ma da yake mai biyayya ne mai miƙa lamarin sa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki yace ya abati if'al ma tu'mar ya babana aikata abin da aka umarce ka satajiduni insha Allahu minas sabirina zaka same ni daga cikin masu hakuri ba dai fitar rai bane ba dai mutuwa bane na ba da raina saboda Allah dan kai biyayya ga ubangijin da ya halice ka haka akai kuwa Annabi Ibrahim alaihi salam ya kama dan sa Annabi Isma'il alaihi salam ya kwantar da shi Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin Allah madaukakin sarki ya ce yayin da aslama susubin da Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il suka sallama wa lamarin Allah madaukakin sarki shi ya yadda ya yanka dan sa shi kuma ya yadda ya yanka shi ɗan uwa ku duba wannan sacrificing din ku duba ba da rai saboda Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce wala dainahu ayya Ibrahim sai muka kira shi muka ce ya kai Ibrahim qad saddaqata ru'ya lallai hakika ka gaskata mafarkin da kai umarnin da Allah madaukakin sarki ya baka ka gaskata shi saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya sa aka dauko rago ko kuma wani abin yanka kamar yadda aya ta tabbata wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa rago ne wasu malaman kuma suka ce tunda Allah madaukakin sarki ya ce zibihin abin yanka a bar shi a matsayin abin yanka din ba a san ko menene ba tunda babu wani hadisi ingantacce ko ta aya da ta zo take bayanin wannan abin yankan wani iri ne abinda Allah madaukakin sarki ya ce shine wa fadainahu bi zibihin azimin sai muka fanshe shi da wani abin yanka mai girma to da yawa daga cikin malaman tafsiri suna cewa rago ne to amma dai Allah madaukakin sarki ya ce abin yanka saboda haka Allah subhanahu wataala ya fasa yanka ya fasa sawa a yanka Annabi Isma'il aka maye gurbin sa da me da rago ko kuma da abin yanka to ɗan uwa wannan shine abinda duk shekara muke yi domin tunawa da waccan sadaukarwa da Annabi Ibrahim alaihi salam yayi da kuma ɗan sa Annabi Isma'il alaihi salam suka yi wajen bada kansa a yanka da shi kuma ya cika umarnin Allah madaukakin sarki wajen yanka abin da yafi so a wannan lokaci Allah subhanahu wataala ya samu dace ƴan uwana masu albarka mu sani cewa ita layya sunna ce daga cikin sunnonin babanmu Annabi Ibrahim alaihi salam sannan kuma gefe daya sunna ce daga cikin sunnonin badadin Allah subhanahu wataala masoyin mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna ce daga cikin sunnonin sa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tunda ya hijira daga garin Makka ya koma Madina a shekara ta biyu tunda ya fara layya ba a taba hikaito wata shekara da tazo ta wuce Annabi layya ba sallallahu alaihi wasallam duk shekarar da sai layya banda shekara ɗaya ta ƙarshe ita kuma me yasa bai ba ya je aikin hajji ne maimakon layya sai ya yi hadaya ya dai sai dai kawai wannan sunanta layya a gida ake yin ta wannan sunanta hadaya a garin Makka ake yin ta ga wanda ya je aikin hajji amma dai yayi sallallahu alaihi wasallam ba a taba hikaito shekara guda daya da za a ce Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fashin layya ba ba a taba yi ba saboda haka sunna ce mai karfi kamar yadda bayani ya gabata wancan sati ƴan uwana masu albarka layya tana da falala ta yadda dukkan dabbar da mutum ya yanka kowanne gashi daga cikin gashin dabbar da ya zubar da jinin ta za a bashi lada akan ta za mu zo mu ji hadisin insha Allah ta'ala anan gaba kadan layya sunna ce mai karfi ga wanda ya sami iko saboda abin da ya tabbata a cikin alqur'ani da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki yana cewa fasalli li rabbika wanhar Allah madaukakin sarki yace fasalli li rabbika kayi sallah domin ubangijinka dan Allah zaka yi sallah wanhar sannan kuma kayi yanka malamai suka ce as-salatu huna ana nufin salatul eid sallar da ake nufi a nan wajen shine kai sallar idi babba wan har idan ka dawo gida kuma sai kai layya idan ka dawo gida kuma sai kai me sai ka zubar da jini haka wasu malamai suka faɗa saboda haka haka Allah madaukakin sarki ya kawo sigar ayar da lafazi na me na umarni fasalli li rabbika kai salla dan ubangijin ka wan har sannan kuma kai yanka shi yasa da yawa daga cikin malamai su suna gani layyan nan fa wajibi ce dole ne sai an yi ta yan uwana masu albarka haka hadisi ya tabbata daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas dan Malik Allah kara masa yarda yake cewa baha rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi layya bi kabshaini da wasu raguna guda biyu amlahaini in aka ce rago amlah shine ragon da yake fari fat amma kuma da dan tsofanan baki-baki a wasu sassa daga cikin jikinsa kamar yadda hadisi na Aisha ta wasafa ragon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tace yana gani a cikin baki yana takawa a cikin baki yana durkusawa a cikin baki haka ragon annabi yake sallallahu alaihi wasallam ma'ana nan kewan idan sa baki ne sannan kafafuwansa inda yake durkusawa baki ne sannan nan cikin cikinsa daga nan shi ma akwai baki amma ragowar jikinsa din menene shine fari ne fat to shine ragon da ake nufi da amlah to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin ka irin waɗannan raguna guda biyu manya-manya aqranaini karo in aka ce aqranaini masu irin kahon nan martsadde manya-manyan raguna kosassu masu mai haka tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin ka saboda me saboda abu ne da zai ba Allah madaukakin sarki ba zai ba wa Allah madaukakin sarki ragon abu ba Allah ya ce wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi eh kada ku za ku ba Allah madaukakin sarki abu ku dauko abin da yafi lalacewa daga cikin sadakar da zaku bayar ku ce shi zaku bayar a'a idan ka tashi bawa Allah madaukakin sarki abu ka ba da abin da kafi so lan tanalul birra hatta me tunfiqu mimma tuhibbuna ba aljanna kake so ba nagarta kake so ba to ka bawa Allah madaukakin sarki abin da ka fi kauna sai shi ma Allah madaukakin sarki ya baka abin da yake so ita ce aljanna Allah ka ba mu aljanna gaba daya yan uwana masu albarka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zabahahuma biyadihi ya yanka waɗannan raguna da hannunsa mai albarka ba wakiltawa yi ba shi ya yanka kayansa da hannunsa mai albarka sallallahu alaihi wasallam samma ya ambaci Allah wajen yankan wa kabbara kuma ya girmama Allah madaukakin sarki yace bismillahi wallahu akbar wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi yan uwana masu albarka ku yi wa kanku layya ku yi wa iyalanku layya ku yi wa iyayenku layya ku yi wa wanda suke karkashin ku layya idan Allah madaukakin sarki ya hore muku domin a samu cikakken lada gaba daya domin mi koyi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da mahaifinmu gaba daya shine annabi ibrahim alaihi salam yan uwana masu albarka mu sani cewa lokacin layya lokacin da ya kamata mutun yayi layya yana farawa ne daga ranar 10 ga watan Zulhijja da zarar limami ya idar da sallar idi to babu laifi sai a fara layya dukkanin wanda ya layya kafin a sako daga idi to wannan kawai ya yanka rago ne ko ya yanka sa ko ya soke raƙumi don a ci daɗi a ci nama a gidansa amma ba shi da ladan layya ko da guda ɗaya amma wanda ya bari aka yi sallar idi aka sako malaman mazhabin malikiya fatawar imam malik Allah kara masa rahama yana cewa sai dole limami ya yanka nasa ma'ana imam malik shi ya damfara layya da sai limami yayi sallah kuma sai limami yayi yanka sannan in yanka yanka zati amma kuma fatawa ta jumhurul ulama suka ce in dai an yi sallah an gama to babu laifi zaka zo ka yanka naka saboda kan uwana masu albarka in dai an yi sallar idi an gama sallar idi to babu laifi da an dawo sai a fara yanka wannan shine lokacin da ya kamata a layya kamar yadda hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda ya kasance ya yanka kafin ai sallah yace to wannan kawai ya yanka wa kansa ne dan ya ci dadi amma wanda ya yanka bayan an yi sallah to wannan hakika ibadarsa ta layya ta cika cikakkiya sannan kuma ya dace da sunnar manzanni gaba daya wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi yan uwana masu albarka lokacin yanka yana ci gaba yana zarcewa har zuwa kwanaki guda uku masu zuwa bayan wannan rana ta sallah ma'ana 11 ga wata 12 ga wata 13 ga wata dukkanin kwanakin layya ne dararen su kuma da yininsu duka lokacin layya ne wasu na cewa idan dare ba a laiba, a wannan bai tabbata ba, ko da daddare za ka iya yanka kayanka, ko da rana za ka iya yanka kayanka, ko da yaushe. Amma ranar 13 ga wata da zarar rana ta faɗi, to shi kenan kuma layya ta wuce. Idan ba ka yi ba, sai dai kuma ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya kai ka shekara mai zuwa, ya sani maka kuma ya ba ka ikon yi, amma dai lokacinta ya wuce. Wannan shi ne lokacin da ya kamata a ce an yi layya, kamar yadda Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya ce ayyamu tashriqi kulluha dhabhun, ranakun ayyamu tashriqi su ne 11 da 12 da 13, dukkaninsu ranakun layya ne mutum zai iya yin layya a cikinsu. ‘Yan uwana masu albarka, ya kamata kowanne musulmi ya sani cewa idan zai yi yanka, ya kamata idan yana da iko yanka da kansa, shi ne abin da ya fi. Don Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya yanka dabbobinsa ne da hannunsa mai albarka, kamar yadda muka ji a hadisin da ya gabata. Haka nan lokacin da ya hajjin bankwana sallallahu alaihi wasallam, saboda a yi wa Allah maɗaukakin sarki bajinta, ba yi wa mutane bajinta ba, sallallahu alaihi wasallam raƙuma guda 100 ya yanka, shi kaɗai sallallahu alaihi wasallam raƙuma 100 ya soke guda 63 da hannunsa mai albarka. Sannan ya wakilta ƙaninsa sayyidina Ali, Allah ƙara masa yarda, ya ce zai ka soke min sauran, ya Ali. Haka nan sayyidina Ali zai soke sauran abin da suka rage. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, a ya gabatar da wannan hadaya tasa da raƙuma guda 100. Saboda haka idan mutum zai iya, gunda ya yanka da kansa. In ko mutum ba zai iya ba, to babu laifi zai iya yin wakilci. To amma in za ka wakilci, ya kamata a ce kana wajen, ya kamata a ce mutum ya tsaya a wajen. To amma babu laifi idan aka yi wakilcin. Sannan mu sani cewa ‘yan uwa, lokacin da mutum ya yanka layyarsa, babu laifi ya ci, ya yi sadaka, ya kuma ajiye wasu. Haka hadisi ya tabbata. Farkon musulunci, lokacin da aka fara layya, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya hana ajiye naman layya fiye da kwana uku. Ya ce kada wanda ya sake ya ajiye naman layya sai wuce kwana uku, saboda a lokacin akwai ƙarancin abin hannu, akwai rashi. Idan aka ɓoye nama da yawa daga cikin talakawa, ba su samu tsaukan nama a bakinsu ba. To sai Annabi ya yi wannan gargaɗin, saboda haka aka yi ta fitowa da shi ana ba da sadakarsa. A shekarar da ta zagayo, suka tambayi Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya Rasulullah, bana ma irin wancan lokacin ne? Sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya ce a'a, ku ci, ku yi sadaka, kuma ku aji, sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka za ka iya cin naman layyanka, kamar yadda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, lokacin da ya yanka hadaya guda 100 ɗin, waɗancan raƙuma guda 100, sai da ya sa aka yanko masa tsoka ɗaya daga kowanne ɗaya daga cikin raƙuman nan guda 100, aka yi romo, aka bararraka su, aka yi romonsu. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya ci naman kuma ya sha romo, sallallahu alaihi wasallam. Haka hadisin ya bayyana. Saboda haka babu laifi mutum ya ci daga cikin abin da ya yanka na layyarsa. ‘Yan uwana masu albarka, mu sani cewa kamar yadda bayani ya riga ya gabata wancan sati, cewa ga mutumin da yake so layya, to mustahabi ne kada ya yanke farcinsa da gashin jikinsa. Na faɗi wannan satin da ya gabata, abin da ya sa na ƙara dawowa da shi, saboda wata tambaya na samu a wani yake gaya min cewa ya ji wani malami yana huɗuba a kan minbari, ya ce babu wani inda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya ce kada a yanke farce, kada a yanke gashi. To wannan kuskure ne, dan abin da ya sa na so na ƙara maganar, dan a lokacin yake gaya min cewa shi ya san wani bai koma gida ba sai da ya je askinsa. To kun ga an saba sunnar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. ‘Yan uwa, mu sani cewa da yawa daga cikin malamai ma suna gani wannan umarnin fa wajibi ne. Umarnin wajibi ne, abinda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce, dukkan wanda yake niyyar yin layya, idan watan Zulhijja ya shigo, ya ce falyumsik, wata ruwaya falyumsik, ya ce ya kame. Wata ruwaya kuma ya kawo bila annahiya, ya ce la ya akhud, kada la ya akhud, gargaɗi Annabi yake kada ya cire wani abu daga cikin gashinsa ko farcensa. Malamanmu na zaban malikiya ne su ne suka yi haɗa hadisin da hadisin na Aisha, da yake cewa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata shekara daga cikin shekaru bai je aikin hajji ba, ta ce ni na yi rataye wa dabbobin da Annabi ya tura su zuwa garin Makka don a yi hadaya. Don Annabi ko ba zai je garin Makka ba, aikin hajji yana tura wakilci, kuma sai ya tura dabbobi a je a yanka Arabawa talakawa, sallallahu alaihi wasallam. Shi sai ya tsaya a nan ya layya. Amma sai ya tura dabbobi a je garin Makka a yanka su, a yi hadaya su, a yanka a bawa abin nan, a bawa talakawa. Saboda haka ta ce dukkan abin da yake ya haramta wa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na aikin hajji, da ya yi wannan turan da ya tura dabbobi, a lokacin bai haramta a gare shi ba. To sai wasu malamai suke cewa to tunda aka ce bai haramta a gare shi ba, ashe har yanke farce, har me, har yanke gashi. to amma a zahiri hadisin abin da yake nufi shine jima'i annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan ya tura dabbobi bai haramta wa kansa kusantar iyalinsa ba amma wancan hadisi da yazo na ummu salama dake cikin muslim wanda ke bayani game da kada aske gashi kada a cire farce shi yana bayani ga mutumin da bai je aikin hajji ba kuma zai yi layya to kada ya yanke farcensa kuma kada ya cire gashi daiwa daga cikin malami sun ce wajibi ne idan ka cire ka sabu Allah madaukakin sarki amma kun ga galibi ana bada fatawa ne da mazhabin Imam Malik saboda akwai sassauci sai aka ce mustahabi to bai kamata kuma wani ya zo ya daka tsalle ya bugi kirji ya ce kwata-kwata ma annabi bai ba hadisi yana cikin sahih muslim hadisin ummu salama akwai hadari irin wannan kwarai da gaske to amma abin da ya ban mamaki da ake da yake ga yamin cewa wai akan minbari na juma'a ake fada waɗannan maganganu to kaga maganganu ne masu hadari Allah madaukakin sarki ya kiya mana imamu imanu yan uwana masu albarka mu sani cewa layya lalle tana da falala tana da kima da martaba a wajen Allah madaukakin sarki hadisi ya tabbata ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace babu wani aiki daga cikin aikin da dan adam zai aikata a wannan rana ta gobe da Allah madaukakin sarki ya fi so ya fi kauna fiye da zubar da jini fiye da yanka dabba sai annabi yace wa inna hala ta'ati yawmal qiyama ita dabbar da ka yanka ranar tashin alqiyama za ta zo wajen Allah madaukakin sarki bi adlafiha da kofatanta wa quruniha da kahonta wa ash'ariha da kuma gashin jikinta haka Allah madaukakin sarki zai raya ta tazo dan ka samu ladan ka cikakke a gaban Allah madaukakin sarki sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin da ya tazo jinin ta yana zuba kafin jinin ta dira kasa sai ya zuba a wani waje da Allah madaukakin sarki ya ware domin daukaka darajarka da girman ka sallallahu alaihi wa subhanahu wa ta'ala sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa bi kulli wa inna lil mudhahi bi kulli sha'ratin hasana duk mutumin da ya layya kowanne gashi guda ɗaya daga cikin gashin dabbar da ya yanka za a bashi lada a cikin ta to kaga lada za ka samu kenan eh kowanne gashi guda akwai da kaga duk wanda ya balla lalle ya balla da eh lalle duk wanda ya balla ya yana da hali yaki wallahi dan uwa ka bar gwaggwa balla da ka bar lada mai girma da Allah madaukakin sarki ya ware haka nan fata jikinta gaba daya ita ma lada za a baka inji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai annabi a karshe ce fatibu biha nafsa to da haka ku dadada ranku da ita ku yi dan Allah subhanahu wataala ba dan ayi ba dan ku yi a ce ku yi ba mai da maka ambata wancan sati da gabata dan uwana masu albarka a gurguje lai tana da wasu sharadai guda uku da ya kamata mu kiyaye shar'i na farko shine kafin ka yanka lai dole sai ka duba shekarun da addini ya ware yace kada a yanka dabba sai ta kai wannan shekaru idan raqumi ne ba a yanka shi bai halatta a yi layya da shi ba sai ya cikakke shekara biyar sannan ake iya layya da shi idan kuma saniya ce ba a yi layya da ita ko sa sai ya cikakken shekaru biyu a duniya duk sanda bai kai shekaru biyu ba baya halatta a yi layya da shi idan kuma rago ne ko tinkiya shi kuma ba a yi layya da shi sai sun cika wata shida daga wata shida zuwa sama za ka iya layya da shi idan kuma dan akuya ne ko akuya su kuma sai sun cika shekara ɗaya cikakkiya sannan ake layya da su duk dabbobin da suke ƙasa da waɗannan shekarun to baya kamata ba kuma daidai bane a layya da su idan mutum ya layya da su layya sa ba ta yi ba Allah subhanahu wataala ya samu dace dan uwana masu albarka shar'i na biyu shine lalle ya kasance ita dabbar da zaka yanka a matsayin dabbar layya ta kubuta daga aibobin da shari'ar musulunci ta ce lalle dole dabba ta kubuta da ita kamar ta isa layya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana mana waɗannan aibobi a cikin hadisi ingantacce yake cewa dabbobi guda hudu ba sa isuwa a yi layya da su na farko yace ita ce al-arja gurguwa ne gurguwa dabba da take albayyina bilquha wanda karkatarta kana ganin wannan dabbar kana ganin wannan ragon ko san ka san gurgu ne wanda gurguntaka tasa bai gama bayyana ba sai ka sa ido zaka iya gane wanda zaka iya layyade shi ba matsala amma abinda annabi ya ce albayyin ya kasance wannan karkacewar tasa ta bayyana a fili to min babi aula kuma ya kasance wacce ta kare gaba ko wacce ba ta da kafa to kaga wacce ba ta da kafa ita za ta yi layya ba za ta yi layya mutum da an ce gurguwa ma ba ta yi layya ba kuma wacce ba ta da kafa saboda haka ita ma layyarta ba ta inganta ba dan uwana masu albarka ta biyu ita ce mai ido daya al-aura dabbar da take da ido daya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ita ma ba za ta layye ba to kun ga min babi aula ya kasance dabba ko ba ta da ido gaba daya ya kasance ma kauyin ya ce gaba daya wannan ba za ta layye ba amma ya kasance idan take ciyo amma tana iya gani da idan ko harara garki wannan duk za ta layya babu abin da zai hana ta layye insha Allah ta'ala sannan akwai mara lafiyar da rashin lafiyar ta ya bayyana da ka ganta wannan ka san ba ta da lafiya ita ma ba a yi layye da ita dan uwana masu albarka ta hudu ita ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wal adfa e masashiya raman miya karmasashiya wannan ita ma baya halatta a yi layye da ita annabi ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ba ta da maiko irin abinda bawo shi ke cewa kafin zuru e to kafin zuru baya halatta ko shekara 100 in dai kafin zuru ne bai halatta a layye da shi ba idan ko mutun ya yanka kafin zuru to ya yanka ne kawai ya tuna ma amma ba shi da ladan layya saboda shari'ar musulunci bata aje shi a matsayin wanda za a yi layye da shi ba dan uwana masu albarka shar'i na uku ya kasance kayan ka dabbar ka a lokacin da shari'a ta tanadar maka wannan lokaci ne shine lokacin da muka yi bayani a baya shine dole sai ka bari an dawo daga sallar idi sannan sai ka fara yankan ka insha Allah ta'ala idan mutun yayi wannan to ya cika shar'in da shari'a take bukata sannan lalle mu kiyaye yan uwa lokacin layya mu kyautata wajen yankan abin layyan mu mu wasa wukaken mu mu hutar da abin da zamu yanka kada a je a samu ta dakushe shi ya wuka ai ta gigarawa a yanka ma abin ya tashi da wannan azabtarwa ne kuma ba daidai bane yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa idan ɗayan ku zai yanka ya kyautata yankansa ɗayan ku ya wasa wukansa dan ya hutar da abin da zai yanka amma wani lokaci sai ka samu ana ta gigarawa gigi haka akwai azabtarwa wani lokaci za ga sai an yanka abin sai ya miƙe wannan ba daidai bane ka tabbatar kada za ka yanka da ita ta wasu yadda ya kamata sannan ya kasance an kwantar da ita dabbar akan a barin jikinta na hagu sannan ambaci Allah bismillah ake cewa ba a cewa bismillahir rahmanir rahim eh bai tabbata ba abinda ake cewa bismillah da sunan Allah saboda kace bismillahir rahmanir rahim ka ambaci rahama yanka da kake azaba ne rahama ne wannan kana kisan kai kana arrahmanir rahim saboda haka ba a karasa arrahmanir rahim abinda ake cewa bismillah sai kace Allahu akbar shikenan duk wannan wani larabci Allahumma hadha anni wa an ali baiti duk wannan idan baka fade shi ba yayi babban abinda ake bukata niyyar idan kai kadai zakai ka sani idan ku bakwai ne ko ku shida ka sani ba lalle sai ka ambata Allahumma hadha anni wa an wali wa ali wa wali wa Muhammadu wa Isa wa Musa a kai ka san ai ba ta ka bace kai kadai ka san da Musa da Isa da Muhammadu so da ka kudurce abin a cikin zuciyarka yayi babban abin da yake mafi muhimmanci bismillah wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alai haka Allah madaukakin sarki ce ba a cin abin da ba a ambaci sunan Allah akan sa ba sannan sai ka ce wallahu akbar shikenan yanka yayi yan uwa a mu sani cewa mahauci da yazo ya fida ba a bashi ladansa daga cikin naman layya wannan ba daidai bane saboda naman layyan na Allah ne na sadaka ne bai kamata ka dauka ka biya wani da shi ba zaka bashi ne daga abin da Allah ya hore maka daga aljiyunka idan kai ihsani ka dauko wani abu daga aljiyunka ka bashi sannan kuma ka bashi nama wannan nurin ne ala nurin shi mahauci ya samu kuma kai daidai saboda nama ne daman da ya kamata a ce an yi sadaka yan uwa na masu albarka a gurguje daga cikin ladaban da ya kamata mu kiyaye na sallar idi kada mu manta lokacin da zamu fita sallar idi shari'a ta mustahabbantar mana lallai ya kasance ka tsaya kai wanka a gida sannan ka samu kaya daga cikin kayanka masu kyau idan kana da sababbi ka sa in baka da sababbi ka samu tsoho wanda yake ka riga ka sashi amma mai kyau a sashi a tafsallar idi babu laifi mutun ya sa turaren da ya mallaka sannan ya fito yana kabara bare na ambaton Allah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd yan uwa zamu takabar baran ne har sai mun isa masallacin idi mun je mun zauna maza za su yi a bayyane suna dauka kamar yesu mata za su yi gwargwadon yadda za su iya ji da kansu maza su fito mata su fito manya su fito kanana su fito domin a je a shaida wannan alkhairin mai girma sannan za a fito a tafi zuwa masallacin idi dan uwa idan an je masallacin idi ba a yin nafila kafin sallar idi sannan ba a yin nafila bayan sallar idi zaka jira liman ne kana ta kabar bari har sai liman ya fito idan akai sallah aka gama akai huduba to sai mutun ya tashi ya dawo gida yan uwa daga cikin ladabin da ya shafi sallar idi ana so hanyar da ka tafi sallar idi ana so ka canza ta
ka tafi ta gabas to sai ka dawo ta yamma shi ma ya tabbata daga cikin sunna ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana aikata haka sannan abu ne da yake mustahabi shi ma idan zaka layya wannan ana bayani ne ga mutumin da zai layya akwai buƙatar ya jinkirta cin abincinsa a rana idan ya tashi kada ya ci komai sai ka je masallaci kai sallar idi ka dawo an yanka dabba sai ka dauki wani abu daga ciki sai ka yanka sai ka soya sai ka ci sai ka san cewa wannan abin layin naka shine abin da zai fara shiga cikin bakinka sunna ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka yi sallallahu alaihi wasallam idan kai haka kai daidai kuma ka dace da ladan sunna insha Allah ta'ala dan uwana masu albarka kada mu manta da wannan ayyamut tashrik din ranaku ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ayyamut tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ayyamut tashrik ranai na ci ka ci ka sha sannan ka ambaci Allah ka ci ka yalwata kai sadaka wanda suke laye ɗan uwa su taimaka wanda ba su laye ba wanda suke da shi su ba wanda ba su da shi ba wannan kabar bari da ake da bayan sallah kada a manta da su waɗannan kwanaki guda uku za a yi sai duk lokacin da ake sallar farilla za a yi ta kabar bari har sai zuwa lokacin da kwana na uku ya kare shi ne 13 ga wata idan rana ta faɗi shikenan an dakata da waɗannan kabar bari ɗan uwa na masu albarka abu na ƙarshe da nake son rufe da shi kada mu manta yau ce ranar arfa yau ce ranar arfa akwai albarka guda biyu a wannan rana da muke ciki yanuwa ga ranar juma'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce mafi alkhair rana kuma ita ce ranar juma'a yahudawa sun neme ta nasara sun neme ta Allah ya batar da su sai Allah ya datar da mu ita sannan kuma sai ga ranar arfa a cikin ranar arfa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce khairu du'a du'a yawmi arfa mafi alkhair addu'a gaba daya ita ce addu'ar da aka yi ta ranar arfa ba a ce waɗanda suke tsaye a aikin hajji suna filin arfa ba a du'a'u yaumi arfa annabi ce ranar arfa da kai da kake gida da su da wanda suke hajji dukkaninsu wannan alkhairin ya game mu gaba ɗaya insha Allah ta'ala dan uwa kada kai sakaci akwai lokacin da annabi ya ce a cikin wannan rana ta juma'a lokacin na ranar juma'a wanda babu bawan da zai dace yana roƙon Allah madaukakin sarki a wannan lokaci sai Allah ya amsa masa dan uwana mai albarka ka kwatanta ya kake gani ga albarkar ranar juma'a ga albarkar wancan lokaci ga kuma albarkar ranar arfa nurun ala nurin kenan haske akan haske yan uwa babu ranar da Allah madaukakin sarki yake sauraron bayi amsa addu'ar su kamar yau din da muke ciki rana ce ta addu'a yan uwa mu daga hannu mu koma ga Allah madaukakin sarki mu yi kuka mu zubar da hawaye mu roki Allah madaukakin sarki abin da yake damun mu yan uwa ina sha maimaitawa ina ƙara fada mu yi wa ƙasar mu addu'a yan uwa ƙasar mu tana buƙatar addu'a abin da yasa ake maimaita ƙasa shine saboda idan kai wa kanka addu'a ba dukiya kake nema ba ba ilimi kake nema ba ba kasuwanci kake nema ba idan ka samu ƙasar ka bata zaune lafiya ta zai ka amfana wancan abubuwa ya zaka iya amfana ilimin ka lokacin da babu zaman lafiya a ƙasar ka lokacin da ka samu azzaluman shugabanni da sun hana ka karatu sun hana ka kan aiki ya zaka iya amfana dukiyar taka babu zaman lafiya a ƙasar ka shi yasa ka roƙa kanka yan uwa amma kada ka manta da ƙasar ka Allah madaukakin sarki ya bamu zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya bamu zaman lafiya amincin da muke ciki Allah subhanahu wataala mun tuba laifin da muke yi ubangiji ka yafe mana Allah ubangiji ka damar da zaman lafiyar mu Allah subhanahu wataala ka bamu shugabanni na gaba Allah duk wanda ba zai tausaya mana ba ba zai ji kanmu ba ba zai abin da ya dace a kanmu ba kowaye kada Allah madaukakin sarki ka bashi amanar mu Allah ka nesanta shi daga gare mu Allah duk yadda yake son mulkin nan Allah kada ka bashi Allah kada ka bashi Allah kada ka bashi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salati yarhamukum Allah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول